Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Har yanzu muna a cikin addarsu salis. Shi ma sauran addarsu salis mun badda sauran daukan ne. Shi yasa yanzu shi ma zamu yi shi a nan gida. Za ku ji karatun ya bambanta da na darasi na biyu. Zamu tashi a inda malam yasa annajmu ba'idun. Annajmu ba'idun, tauraruwa nesa take. Ar-rajulu waqifun, shi kuma mutum a tsaye yake. Namiji a tsaye yake. As-sukaru hulwun, sukari zaki ke gare sa. At-talibu maridun, dalibi mara lahiya ne. Ad-diku jamilun, zakara mai kyawu ne. Ad-daftaru jadidun, abun rubutu ma'ana kayye sabo ne. At-tajiru ganiyun, dan kasuwa mawadaci ne. Ad-dukkanu muftuhun, shago bude yake. Al-waladu faqirun, yaro talaka ne. At-tuffahu ladhidun, tuffah shine pom, zaki dadi ke gare sa, shine ladhidh dadi. Hulu shine zaki, shi yasa a wajen sukari aka ce as-sukaru hulun. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun, likita dogo ne shi kuma maras lahiya gajere ne. Tamarinun, nan gwaji ne aka ce iqra waktub, ka karanta ka rubuta. Ma adabti awakhiril kalimati, tare da sanya ma karshen kalimomi a wasali. Albabu, kenan sai ka sanya wasalin da ya dace, ka karanta da kanka sai ka sanya wasali. Gashi na albab, attajir, attajir, kenan kai kamata karanta dalibi mai saurare. Ga sunan duka, ka karanta su da kanka ka sanya musu wasali karshe. Sai nan gwaji na biyu, sharaftawa ta biyu, imla il farag fi ma yali, ka cika inda babu komai a cikin abin da ke zuwa. Bi wad'i kalimatin munasiba, ta hanyar sanya kalima wadda ta dace. Kenan inda ke da tantantan kinnan, wannan dashi-dashi kinnan, na ake so ka sa wata kalima wadda ta dace, wadda za ta yi daidai da kalimar da ke gaba. Misali na farko aka ce ganiyun, sai ka sa abin nan gaba, kenan za ka iya ce attajiru ganiyun. Sai hulun, yawwa nan kana iya ce as-sukaru hulun, kenan sai sauran kai ka cika su. Sai gwaji na gaba, jarabtawa ta gaba, aka ce ikhtar kalimatan min alqa'imati ba, ka zabi kalima daga list, ma'ana jeri na mai lamba ta a. Tunasibul kalima allati fil qa'ima, a wadda ta dace da kalima wadda take a cikin jeri na a. Kenan me yake da suna abinda ake nuhi. Yanzu nan ka gani akwai a, sai aka zano kalmomi kasa, ba ma aka zano kalmomi kasa. To yanzu ka dauki kalma ta farko, misalin at-talibu, sai ka diba cikin nan inda aka sa bakin nan kasa, wace kalma ce ta dace da shi. Misali sai ka ce at-talibu maridun, yawwa ka gani. Ad-dukkanu maftuhun, yawwa kenan. Haka zaka yi sauran duka, sai ka hada su kowanne ya zamanto ka hada kalima wadda take mai ma'ana. Sai al-kalimatul jadida, ma'ana sabbin kalimomi. Hulwun, ma'ana kalimomin da mu gansu a baya, bin cikin wannan darasin ne aka gansu. Hulwun shine zaki. Maridun, mara lahiya. Ad-dukkanu, shago. Ganiyun, mawadaci. Tawilun, dogo. Faqirun, matalauci ko kuma ce talaka. Qasirun, gajere. At-tuffahu, shine pom ko tuffa. Sai nan gaba, addarasi na gaba, al-huruful qamariya wal-huruful shamsiya. Abinda ake cewa al-huruful qamariya su ne haruffan da in al ta zo gabansu, ta zo bayansu, harafin da in al ta zo bayan shi, to harafin zai ɗauki fataha ne ba tare da shadda ba. Gashi nan misalai: al-abu, baba; al-babu, ƙoha; al-jannatu, al-janna; al-himaru, jaki; al-khubuzu, burodi; al-ainu, jiya; al-gada'u, abincin kari; al-famu, baki; al-qamaru, wata; al-kalbu, kare; al-ma'u, ruwa; al-waladu, yaro; al-hawa'u, iska; al-yadu, shi kuma hannu. Kenan wannan harufan guda 14: hamza, ba'un, jimun, ha'un, kha'un, ainun, gainun, fa'un, qafun, kafun, mimun, wawun, ha'un, ya'un. Dukkanin su in suka zo gaban alifun da lamun, to ana karanta al kaza, al kaza. To shi yasa ake musu al huruful qamariyya, dan saboda al qamar ita ma kafun tana daga ciki. Sai na gaba, jeri na gaba, shine al huruful shamsiyya, ma'ana haruffan da in al ta zo, to ba a karanta lamun, sai dai a karanta a da harafin da ke gabansu. Misali nan: at-tajiru, ta'un kenan. Kenan kaga nan bambancin can da aka ce inda huruful kamariya ne sai a ce al-tajiru, to da yake ta'un ce sai a ce at-tajiru, ba a cewa alla. Kenan wannan lamun ita ba a karanta ta. Sa'un, as-thawbu, at-tajiru, dan kasuwa; as-thawbu, tufafi; ad-diku, zakara; az-zahabu, zinariya; ar-rajulu, namiji; az-zuhratu, hure; as-samaku, hure shine flare; as-samaku, kihi; ash-shamsu, rana; as-sadru, kirji; ad-dayfu, baqo; at-talibu, dalibi; az-zuhru, az-zahr kenan; al-lahmu, nama; an-najmu, shi kuma shine tauraro. Wannan kenan harufan guda 14: ta'un, tha'un, dalun, zalun, ra'un, zayyun, sinun, shinun, sadun, dadun, ta'un, za'un, lamun, nunun. Su ake cewa al-hurufi shamsiyya, in suka zo gaban al to ba a karanta lamun, sai dai a karanta a da harafin ash-shamsu. Na'am. Sai gwaji na karshe, jarabtawa ta karshe a wannan darasin, akace tamrin: iqra al-kalimat al-atiya, ka karanta kalmomi masu zuwa; waktubha, kuma ka rubuta su; mura'iyan qawa'id nutq al-huruf al-qamariyya, tare da kiyaye ka'idodin yanda ake karanta harufa na qamariyya da kuma shamsiyya. Kenan al-baytu, ka karanta ka sa wasali; al-baytu, ad-diku, al-mudarrisu, al-babu, wanga dukkanin su ana suka karanta su da kanka. Wannan shine kenan karshen darasi. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.